longing to be the one your soul might need. Cause I've been waiting for someone like you to love me, baby, and to see me through. In this life there's virtues, which one will you choose, honey? Cause it worked for me. Don't you know it worked for me? It can work for you too. Don't you know it worked for me? It can work for you too. Don't you know it worked for me? It can work for you too. Don't you know it worked for me? Work for me, work for me, work for me. You love who you love. I can get by. I'm not gonna sleep on it. My decision's final this time.
Da 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 da